وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا وشفيئنا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى من الدين حق قدره ومقداره العزيز من ينشوك بني انقوى مسوى من زن الله صلى الله عليه وسلم wanda Allah ya rabauta mu da haduwa anan ba dan komai ba dan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan haduwa ta mu ta gadan mana da matsayi madaukaki dan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi tabbatacce wanda yake mutawatiri ne ma yanda malaman hadisi suka faɗa yake cewa almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so shi yasa duk wanda ka gani anan in kace yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba magana ka bace magana ce wanda daman manzon Allah ya faɗa shi yasa mu gode wa Allah akan wannan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh to alhamdulillah ba nazo dan in ce wani abu ba nazo ne dan irin albarkar da ake samu a irin wannan haduwa ya zamo nima Allah ya azurta ni in samu na waraba ba dan ce komai ba alhamdulillah ga yan uwa ga malamai daban-daban wanda kowanne yana bada gudunmawa akan irin wannan matsayi mai girma matsayin tsarkake zuciya da saita zuciya akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon da domin sa ne akai komai domin sa ne duk wanda ya samu wani abu ma ya samu shi yasa alhamdulillah irin wannan mazaune ne na dama a ƙara saita zuciya akan san manzon Allah illa dai iyaka wajibi a irin nan a ƙara fadakarwa cewa duk mazaunin da aka zauna dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wajibi ne kowa fa ya duba dan waye zauna dan manzon Allah ne wani anan bai zo dan wani ba duk wanda yazo yazo ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko ladabin da za a yi ai ladabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ladabi na duba dan wa aka zo haka nan kuma a irin wannan mazauni a kiyaye duk abin da zai fusa ta manzo sallallahu alaihi wasallama duk abin da ba daidai ba wajibi ne a kauce masa a yau muna fama da wasu abubuwa da yawa akan fake da cewa za a yi maulidi amma a zauna a ringa wasu abubuwa wanda ba daidai ba wanda shari'a ba ta yadda da su ba to wajibi ne lalle mu tsarkake mazaunanmu daga irin wannan duk abin da ba daidai ba to ba namu ba ne cewa an zauna dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba da dama a yi abin da ba daidai ba bari a irin wannan mazaunan ne ma yake ya fi zamowa wajibi a kula da abin da zai yaddar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kula da abin da zai yaddar da Allah an tabbatar dai duk abin da manzon Allah ya yaddar da shi to Allah ma ya yaddar da shi duk abin da manzon Allah ya yaddar da shi to Allah ma ya yaddar da shi to babban kokarin da muke a irin nan mu samu yaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mun tabbatar in manzon Allah ya yaddar da mu to Allah ma ya yaddar da mu shi yasa Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yadda da wannan haduwa ta mu ya yadda da duk wanda yazo wannan haduwa ta mu Allah ya azurta mu samun haduwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda anan muka hadu dan kauna gare shi to Allah ya sa duk wanda yazo nan zamu hadu gaba daya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna aduban yadda da su wajen manzon Allah wanda suke na Allah ne wanda suke na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban abin da yake kwantar musu da hankali a wannan rayuwar tunda cewa nan gaba za su je ga su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda kusi ne ɗaya daga cikin gaggan masoya manzo ko wanda ake cewa ma a fagen yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi fice yanda maulamu shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake faɗa famata rakal busiri qawlan liqa'ilin wa ka'abun wa ahsanul majihi takallamu ko yanda sayyidi suna mani yake fada sirtu biya bi isri shahamin humamin kad aka rad bi sabqihi shu'ara'u waye wannan busiri to busiri a ba'iyar sa sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa يا حبيبا وشفيئا مداعا حسبنا ان اليك الاياب يا wannan masoyi babba na Allah ya wanda zai ceto a gaban Allah Allah ya karbi ceton sa mu babban abin da yake kwantar mana da hankali in mun tuna nan gaba zai zabo ga mu ga ka muna tare da manzo Allah shi yasa ba wani abu na duniya da zai tayar mana da hankali in mun tuna makoman mu cewa ga mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya azurta mu da haka Allah ya azurta mu da haka Allah ya ƙara maimaita mana irin wannan mazaune albarka annabi sallallahu alaihi wasallam inda na faɗa dai ba na zo ne dan in ce wani abu ba na zo ne dan in samu rabo a irin wannan haduwar da ake Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu riko da gaskiya a koyaushe Allah ya sanya mu cikin hassawan masoya manzo sallallahu alaihi wasallam dan baiwarsa dan karantinsa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya mai da gida lafiya
Allah ya
ƙara lafiya.